أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني ليفقه قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا وإخلاصا وتوفيقا يا رب العالمين. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. dukkan yabo da jinjinawa sun tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala, Allah mai kowa mai komi, wanda cikin ikon shi da amincewa shi da kadartawarsa ya hada mu a wannan masallaci mai tarun albarka, masallacin Alhaji Ali Marigayi. Allah subhanahu wa ta'ala ya ji kanshi. ba dan komi ba sai dan mutunatar da junanmu akan karantarwa Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, akan wato abin da ya shafi wannan addini namu, addini na musulunci. da kuma a yau muna 29 ga watan al-Muharram, hijira Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama daga Makka zuwa Madina 446, wanda ya daidai da 4 ga watan Agustus miladiya ta 2024, wanda kamar yadda sanarwa ta gabata cewa da taimakon Allah subhanahu wa ta'ala zai zamanto karatun da za mu fara a wannan masallaci mai tarin albarka shine littafin na babban malami, malamin qira'a, babban malami a cikin sha'anin addinin musulunci, Muhammad Siddiq Al-Manshawi. Allah subhanahu wa ta'ala ya ji kanshi, wanda ya allafa wannan littafin mai suna Akhta'ul Musallin, wato kusakuran masu sallah. wanda ganin yanda littattafan ba su iso ba, yau zai zamanto kamar shinhuda ce game da abin da ya shafi wannan babbar ibada da zan mu karanta kusakuran da yake afkuwa wato a cikin sallolinmu, wanda malam ya rubuta mana. ba dan komi ba sai dan ya zamanto mun gyara wannan ibada tamu, wadda ita ce ta rage mana babbar ibada kwallon kwal, domin ya zamanto mun iske Ubangiji subhanahu wa ta'ala musakamako a wajen shi. idan muka duba a yanzu bayan musulunci, bayan abin da ya shafi kalmar shiga musulunci, shine cewa shahadati an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, babu babban abu na ibada wanda ya kamata mutum ya zamanto ya lazimta. kai wanda addinin musulunci ya zamanto ya kullan mana da shi, shine kamar abin da ya shafi sallah. babu wata ibada da zakka mata muqarana da abin da ya shafi sallah. shi yasa zaka gani a cikin alqur'ani wurare da yawa Ubangiji subhanahu wa ta'ala yana yawan ambata mana abin da ya shafi wato mu tsaye da sallah. wanda kuma dan darajar sallah mu duba mu gani dukkan ibadu wanda Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama yazo ya koya mana, ana sabko wahayi ne ya zamanto an farlanta mana. a ce jima Jibril alaihi salatu wassalam ya je ya karantar da Annabi sallallahu alaihi wa sallama abu kaza, a zo a hadu wannan abu, amma banda abin da ya shafi sallah. sallah da aka tashi Annabi sallallahu alaihi wa sallama aka dauka aka je sama da shi dan a farlanta mishi wannan sallah. da malamai suke cewa wannan ya kadai ya isa ya nuna mana matsayin abin da ya shafi ita wannan sallah, wanda ita ce idan ya zamanto a gobe ranar tashin alkiyama aka duba aka ga sallar ka tayi, to babu wani waiwaye a ce sai an bibi sauran ayyukanka a gani sun yi ko ba su yi ba. kai tsaye sallar ka idan tayi zai zamanto ka samu kamar wata lissafa sai ce taka zamanto ka huce kana cikin ƴan ajin madalla a gobe ranar tashin alkiyama. to shi yasa duk yanda za a yi bawa abin da yake babba a tare da kai shine kai matukar kokarin yanda zaka gyara wannan babban ibada. yanzu da zaka tseda mu ga baki daya ka tambayi wane, ka tambayi wane, ka tambayi wane, wane ya aka yi ka koyi sallah? wani zakkaji ya ce maka shi gani yayi kawa ana yi yake da yawa in ba daidai ku ba zaka gani wani ce ce ma jama'a za su yi sun gani ne ana yi kawa suke dauka da wuya wani zai zo ya ce ma a'a ni wane ya tseda ni ya koya min yanda ake yin sallah ana samu wanda a makaranta an koya musu ga yanda zakai ga yanda zakai ga yanda zakai amma galiban abin da yake wato ya gama gari shine mafi yawan mutane kaga ana yi ne kai ma kake to sallah ita abu ne wanda annabi sallallahu alaihi wasallama yake ce mana cikin hadisi sallu kama ra'aitumuni usalli wato ku yi sallah kamar yanda kuka gane ni ina yin sallah to ya ne ne zan mu gani annabi sallallahu muka gani annabi sallallahu alaihi wasallama yana sallah shine ta bukoma kan hadisan da aka rawaito mana daga shi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama game da abin da ya shafi ita sallah ba ta yanda za a yi ka koyi sallah ba ce sai ka koma karantarwa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan ita ce wannan ibada wanda insha Allah a cikin littafin da zan mu gani wasu irin kusakurai ne wasu irin kurakurai ne muka kasance muna aikatawa a cikin wannan ibada tamu domin mu gyara su saboda mu gudu tare mu tsira tare babu wanda zai ce shi sallar shi da yake yi yana yin ta sanfur san komi a ciki a dole akwai wani waje wanda kake da tawaya to yau idan naji wannan kuskuren nawo da na kasance ina aikatawa kenan dole in zamanto in gyara shi dan sallata ta zamanto wato cikakka a gobe ranar tashin alkiyama in samu lada to a yau zamu gani wasu daga cikin ababe wanda sallah ta takaita da su wanda ita kadai take banta da su da miza ce wadda tata wanda ya ishe su wannan kadai ya zamanto sallah tana da fifiko a wajen bawa abu na farko da zan mu gani shine ita wannan sallah malamai suka ce Ubangiji subhanahu wataala ya farlanta mana ita dole ne ya zamanto mu yi imani mu rike ta cewa fa Allah subhanahu wataala shi ya farlanta mana ita sannan kuma rike ta kana yin ta akan lokaci wannan yake nuna gaskiyar imani da bawa yayi ga Allah subhanahu wataala da za a samu wani a ce wani bai yin sallah shin wani yayi imani da Allah a imani da Allah shi akwai bambanci tsakankanin shi da shi da wanda yake yin sallah bari ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama cikin hadisi yana cewa al'ahdu alladhi bainana wa bainahum as-salah faman tarakaha faqad kafara annabi yake cewa bambancin da yake tsakankanin wani musulmi ne da wani ba musulmi ba ita ce sallah dukkan mutumin da ya bar sallah annabi sallallahu alaihi wasallama yace ya kafirta tsakankanin abinda zai bambance a ce wani musulmi ne wani ba musulmi ba ne ita ce yin sallah yau aka wayi gari wani bai yin sallah to wani bai daga cikin wato musulmai sannan abu na biyu yana daga cikin wanda yake nuna mana wannan sallah tana da fifiko shine annabi sallallahu alaihi wasallama cikin hadisi da yake ce mana wa'lamu anna khayra a'malikum as-salah annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa ku san da cewa mafificin ayyukanku shine sallah babu ibadar da take wata wato kamar ta yi ta fifiko kamar sallah shi yasa dan a ƙara nuna maka cewa sallah tana da fifiko a rana wuni da dare sai da aka farlanta mana sallah guda nawa guda biyar asalin farlanta sallah da aka yi sallah guda 50 Ubangiji subhanahu wataala ya farlanta to yanzu ka duba ka gani guda biyar ce ake yi amma tana gagarar wasu wani zaka gani wata ta kubce mishi da aka farlanta sallah guda 50 annabi sallallahu alaihi wasallam ya sabko daga sama daga wajen Ubangiji suka gamu da annabi Musa yace ya rasulullah me aka farlanta maka yace an farlanta mishi salloli guda 50 a cikin wuni da dare annabi Musa yace bayan ni na zamna da banu Isra'ila wannan mutanen ba za su iya ba yace mutananka ba za su iya wannan sallah ba ka koma wajen Ubangiji a rage maka annabi ya koma wajen Ubangiji subhanahu wataala aka rage guda biyar aka maido ta sallah 45 wai sallah 45 ba raka'a 45 ba sallah nau'i na sallah yanzu misali a wuni da dare sallah nawa muke sallah biyar asuba azhar la'asar magriba isha to irin su haka guda 50 da farko aka farlanta aka rage suka dawo 45 ya dawo dai annabi Musa ya ce mishi ya rasulullah ko bari
aka rage suka dawo 40 35 30 ana koma ana rage har sai da ta dawo sallah guda biyar. Duk da haka nan annabi Musa ya ce ma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ka koma ji a rage maka wato wannan sallah. Annabi ya ce wallahi yana jin kunya yanzu ta Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya je ya ce a guda biyar innan ma a ƙara rage. Amma duk da haka nan Ubangiji ya ce wannan salloli guda biyar ne amma dai ladansu kamar wannan 50 in ce tun lokacin da aka farlanta. Allah ya ce baya bin mu canza magana idan mun yi ta. Mun ba da biyar in an yi rangwame amma ladan tana nan guda 50. To wannan guda biyar da aka ba mu idan ka lissawa zaka ga raka'a nawa ce gabaki ɗaya take yi. Raka'a mu kilga asuba raka'a nawa, azhar kenan nawa, shidda, la'asar goma, magariba sha uku, isha'i 17, raka'a 17 kake yi a tsawon wuni da dare. To wannan yana nuna maka duk raka'a guda kuma da ka zo zaka yi tsaye ka yi ta wani ako wata babbar falala wadda da ni da kai muna shu'uri muna halarto da irin wannan falala lokacin da muke yin wannan sallah, wallahi da halayenmu ba haka ba suke. Annabi sallallahu alaihi wasallam cikin hadisi yake faɗi mana cewa Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ce kasamtu salata baini wa baina abdi nisfain. Allah yake cewa ya raba sallah tsakankanin shi da bawan shi kaso biyu, yace nisfu hali wa nisfu hali abdi, rabin na bawana ne kuma rabin wato nawa ne, wali abdi ma sa'ala kuma na ga bawana abin da ya tambaya. Duk lokacin da ka zo kai tsaye zakai sallah kai kabbara Allahu akbar, to wata ganawa ce kake da Ubangiji subhanahu wa ta'ala. To a tsawon wuni da dare Allah subhanahu wa ta'ala ya ware mana wani lokuta wanda wannan lokacin mu zo ne mu gana da shi. Ka duba ka gani fa Ubangiji subhanahu wa ta'ala yanda yake kaunan mu, walillahi almasalul a'la. Yanzu mu bada misali, kai ne a nan garin misali, aka ce ga wani mai gwamna ko wani mai kudi ya ware ma lokaci guda biyar, yace kullun a wannan lokacin ka zo ku gana duk abin da kake so zai biya ma bukata. Yaya kake gani da wannan lokuta? Ka san duk abin da kake yi sai ka zamanto wannan lokacin bai huce ka ba. To ina ga kai ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala, wallahi duk lokacin da ka zo ka tsaya kai arwalla. Zan mu zo mu gani cikin insha Allah karatun mu cikin littafin nan za mu yi kokari wajen karanta abin da ya shahi kusakuran da malam yake karanto mana, mu ringa hakaito kuma da siffa ababen da ya kamata mutum yayi wanda shine na daidai akan abin da ya shahi sallah. Yanzu tun lokacin arwalla, saboda ingancin sallah yana komawa tun daga ingancin mi, ingancin arwalla. Tun lokacin arwalla wallahi da ka san falalar da kake samu, da ka san falalar da kake samu akan wannan, wallahi da kullun in arwallaka ta kare sai ka sake wada. Nabi sallallahu alaihi wasallam yake ce mana ba wanda zai zo yayi arwalla lokacin da ka wanke tafin hannuwanka, ruwan nan da yake zuba daga hannunka na kahud da dauda yana huta ne da kankanan zanuban da kake aikatawa. Lokacin da ka zo ka wanke hannunka zawwa nan, haka ruwan da yake zubawa yana huta da zanubanka ne da kake yi wato kankanan zanubai. Haka wanke huska, Annabi sallallahu alaihi wasallam yake ce ma sahabbai, yace ku bani labari, yanzu da a ce ɗayanku a kofar gidan shi akwai tabki wanda a kowace rana wuni da dare sai yayi wanka so biyar a cikin wannan tabkin. Annabi yace musu shin wai wata dauda ta tsaya a jikin shi? Sahabbai suka ce ka ya Rasulullah ba ta yanda zai dauda ta tsaya a jikin shi. Annabi yace to haka sallolin nan guda biyar, sallolin nan guda biyar da kake aiki da kake yi tun daga arwalla ana kan karima zanubanka, ka zo ka ayi sallah akan lokaci kuma akan karima zanubanka. Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa as-salawatul khams, wato wannan sallolin guda biyar, wal juma'atu ila al-juma'a, daga juma'a zuwa juma'a, wa ramadana ila ramadan, daga ramadan zuwa ramadan, mukaffiratun lima bainahunna idza ijtunibatil kaba'ir, wato ababan kankarewa ne na zanubai idan mutun ya nisanci manyan zanubai. Lokacin da ka zo kai sallah asuba, daga sallah asuba zawwa sallah azhar, duk zunubin da ka aikata karamin zunubi matakar ka nisanci manya-manyan zunubai su wanne ne manya-manyan zunubai shine kashe rai aikata alfasha ta zina shan giya da wasu manya-manyan zunubai ka nisanci su to kana yin sallar azhar duk wani zunubi da ka aikata interval ɗin tsakanin asuba da zawwa azhar ubangiji ya ga kanka ne maka su haka daga azhar zawwa la asar duk wani zunubi da ka aikata ubangiji subhanahu wataala ya kanka ne ba haka daga la'asar zuwa magariba haka daga magariba zuwa isha haka daga isha zuwa asuba to ka duba ka gani ubangiji subhanahu wataala yana kaunar mu dan mu samu mi dan mu samu lada da yawa mu je gobe ranar tashin alkiyama mu gani aikin da muka aikata na alkhairi wato ya zo dalilin shi ubangiji subhanahu wataala yayi mana rahama ya sanya mu aljanna to dole abin da ya shahi sallah dole mutun ya zama to ya kula da shi shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yake ce mana lalle fiyayyen wato ayyukan mu babu abin da ya kai kamar abin da ya shahi sallah dole mutun ya zama to ya rike ta sannan kuma wannan sallah yana daga cikin mizarta abin da ta kadaita da shi shine wato dukkan annabawa ubangiji sai da ya fallanta musu sallah babu annabin da aka aiko shi wanda ba a fallanta musu sallah ba kinan kaga inda kai addinin musulunci kake kana san annabi sallallahu alaihi wasallam kana san gobe ranar tashi alqiyama wato ya zamanto ka zamanto ɗan tudin madalla to dole ka kula da sallah babu wanda aka ce an taba sabke mishi sallah duk wanda gaji ya ce an sabke mishi sallah ba wanda ya sabke mishi yana daga cikin abin da zai ƙara nuna maka wannan sallah ba a sabke ma ba dukkan mutumin da yake mukallafi cikin yaki yaki na dauka kalmar la ilaha illallah amma a wannan lokacin ma annabi sallallahu alaihi wasallam ba a ce mishi ba a bari yin sallah sai da aka koya mishi yanda zai yi salatul khauf sallar tsoro lokacin da kake cikin firgici misali kai ne kana cikin daji kuna cikin daji kuna tahiya ga abokan gaba lokacin da zaku juya ku kabar ta sallah za su iya zawa su muku ruf to a lokacin ma shari'a ta ba ku dama a ga yanda zaku yi ku yi sallah a lokacin ba a ce ba ku bari lokacin ta ya kuda haka lokacin da kake cikin bulaguro kaga bulaguro lokaci ne wanda bulaguro akwai wahala akwai mashakka amma duk da haka nan sai da aka ce ma kai sallah sai aka rangwanta maka aka ce to wanda yake bulaguro zai iya yin mine zai iya yin kasaru sallah wadda take da raka'a hudu annabi sallallahu alaihi wasallama Allah subhanahu wataala ya rangwama ma kana iya kai ta raka'a biyu saboda bulaguro haka wanda yake bai da lahiya kaga wanda bai da lahiya in samu ne a ce ayi rangwame an iya ce a mishi rangwame matukar hankalin shi yana nan ba a dauke mishi ba sallah shi yasa ana duk wanda kake jiye shi ka ringa kullan mishi da lokacin sallah saboda tana kan shi annabi sallallahu alaihi wasallam cewa duk wanda bai iyawa baka iya yi a tsaye yi a zamne baka iya yin sallah a zamne yi a kwance baka iya yi a kwance yi a yanda wato ko da nuni ne inji annabi sallallahu alaihi wasallam yace da idanka wato ya zama to kana yin wannan baka iya yin arwallahi tema ba saboda a nuna maka mine wannan matsayin wannan ibada ba karamar ibada bace ba sannan yana daga cikin matsayin wannan ibada babu ibadar da aka ce a umurci yara tun daga shekara 7 su fara yin ta in ba sallah ba shekara 7 yaron kai yana da shekara 7 to tun lokacin ka fara umurtar shi da sallah tashi kai sallah ta zo mu je masallaci ayi sallah in ya kai shekara 10 aka ce ka buge shi in bai ba to ka gani in ba sallah ba ba a ce ba ga ibadar da zakka koya ma yaro tun lokacin yana shekara 7 to wannan yake ƙara nuna mana irin wato abin da ya shafi fifikon wato sallah a cikin sauran ibadu da kuma irin abin da ta zamanto ta takaita da shi sannan yana daga cikin abin da zai ƙara nuna mana annabi sallallahu alaihi wasallama wasiyar shi ta ƙarshe kafin ya mutu shine annabi yake mana wasiya da sallah annabi yake cewa as-salatu as-salatu ya ibadallah as-salatu as-salatu wa ma malakat aymanukum ina muku wasici da sallah a rike sallah a rike sallah da abinda kuma hannayenku ta mallaka dukkan abinda ya zamanto yana kalkashin ka sawa'u iyalinka ne mata ko kuma diyanka annabi yana wasici ka kula da su da kuma abinda ya shahi wasici da kula da abinda ya shahi wato sallah to dukka wannan ababe suna mana mi suna mana nuni akan abin da ya kamata mutum yayi ruko shine yayi ruko da wannan babban ibada ya gyara ta ya sanya ya annabi sallallahu alaihi wasallam ya koya ta kai matakar kokarin yinta yanda aka karantata annabi sallallahu alaihi wa sallama wani daga cikin irin bayin shi yana ma annabi hidima sai yace ma ya rasu sai wata ran annabi sallallahu alaihi wa sallama yace mishi ka tambaya abin da kake so in baka saboda yana daga cikin sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama dukkan mutumin da yake maka wani alkhairi annabi yace fakafi'uhu kai ma ka sakauta mishi wani ya ba alkhairi kai ma ka sakauta mishi da wani abu na alkhairi idan baka samu ba abin da zaka ba shi na alkhairi annabi sallallahu alaihi wasallam yace ka mishi addu'a kai ta mishi addu'a haka gani wannan addu'ar da kake yi mishi wato ta kai gulgudan wato abin da ya kamata wato ka sauka ka saka da mishi na wato abin da ya maka to wannan yana ma annabi hidima annabi sai yazo yace mishi to ka tambaye abin da kake so a baka yanzu da ni da kai ne wani in ka zo ka aka tambaye shi yace yana son kaza yana son kaza yana son kaza shi da ya tashi ta ya rasulullah ina son in abokance ka a aljanna yace in zaman to ina murafaqaka a cikin aljanna annabi yace mishi a'a banda dai wannan babu abin da kake so yace a shi kawai wannan yake so inda kaga lokacin nan lokacin da ake raban aljanna ne lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam to annabi anan me yace mishi yace fa inni ala nafsika bikasratis sujud yace to ka taimaka mini akan wannan bukata da kake so ka yawaita yin sallah ka yawaita yin sujada kinan kaga sallah da zaka rike sallah ka rike nafilfiloli sallah battawarinka sababi ne wanda zai sa ka ka samu abokantaka ta annabi sallallahu alaihi wasallama a gobe ranar tashin alkiyama sannan kuma yana daga cikin falalar wannan sallah a gobe ranar tashin alkiyama a farfajiyar alkiyama duk wanda suke al'umma annabi matukar kana sallah to annabi zai gane ka annabi yace zai gane al'umma shiga baki daya a farfajiyar alkiyama sahabbai suka ce ya rasulullah an tara sallallahu alaihi wasallam an tara mutane tun daga na farko annabi adam da na karshe wanda zasu zo ta kaka zaka iya gane al'ummarka annabi yake ce musu ku bani labari kai ne kai a cikin garke na dawakkai dawakkan duka bakake ne amma kai dawakkanka suna da wato huska fara da kuma kawawuwan su farare ne zaka iya ware su ko baka iya ware su ba nan da nan zaka iya ware su annabi sallallahu alaihi wasallam yace to haka zan ware al'ummata shi yasa yace cikin hadisi inna ummati yud'auna yawmal qiyamati ghurran muhajjalina min atharil wudu annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa al'ummata a gobe ranar tashin alqiyama za su zo za a tado mu muna masu haske na gurabuwan alwala duk inda kake wankewa na alwala zai zamanto yana haske yana haske da dalilin wannan annabi sallallahu alaihi wasallam zai gane wannan al'umdan al'umma shi ne wannan al'umma shi ce wannan al'umma shi ce kaga kuma wannan arwala meye zaka yin kai arwala zaka yi sallah babu ibadar da tai zaka yi ta sai ai kai arwala in ba abin da ya shahi wato ibada sallawa kinan ka gani wannan yana nuna mana mine yana nuna mana wato falala ta sallah sannan yana daga cikin hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada labari ya ce ubangiji subhanahu wa ta'ala ya haramta wato wuta ta ci wato athar sujud shi ne wannan gurbi na sujada da mutum yake yi na sallah zaka gani wani nan in shi saboda sallah har ya goge ba yana nuna ba kuma kai in bai goge ba ka je ka yi ta goga shi a wannan a matukar kana sallah to wuta Allah subhanahu wa ta'ala zai haramta wuta ta ci wato jikinka in dai kana sallah shi yasa duk mai sallah ka rike ta sallah irin yanda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wato ya karantar to kai ka gode wa Allah da ikon Allah sai ka je aljanna matukar ba huta kai ba saboda mun hadi cewa ita ce abinda za a fara maka hisabi sannan yana daga cikin abinda ya shahi falalar sallah Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar wato wannan sallah da ka gani kana yi tana hada ka game da abin da ya shahi alfasha da mummunan aiki duk lokacin da ka gani kana aikata aikin alfasha aikin asha kana aikata aikin da Allah baya so in muraja a sallaka je ka yi revision sallaka ka bibi sallaka shin wai sallar da nake yi hakan daidai nake yi ko kuma ba daidai ba nake yi saboda matukar kana yin sallah akan lokaci kana yin ta yanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar to za ta hana ka mugun aiki kai ko ka je ka aikata wani abu akan kuskure nan da nan zakai tana dama ka ringa cizai yatsa ka ringa dama baka aikata ba ka zo kana kuka kana tuba zuwa ga Allah subhanahu wataala to wannan sallah amma matukar akwai labarin kissar da ake badawa wani ne yazo wajen wata baiwa Allah yake neman ta sai yayi alfasha da ita ta kiya mishi sai tace to shikenan yanzu zo na yarda na yarjejeniya zakai alfasha da ni amma ina da sharadi yace to wadi miye sharadin shi kowane irin sharadi ne ya cika tace to shikenan sharadi na shine kada ka bari sallolin nan guda biyar na jami'i su wuce ka tsawon kwana 40 yace ha wannan yo shikenan yazo shine kai ka ce shine ladani mai kiran sallah ko eh ya riga ladan zawwa yana ai gauga a bude masallaci ka aje ma ladan yayi reta da bude masallaci lokacin sallah ya bushe a waje kullun sallah a jami'i me yake so saboda yaje cika kwana 40 yayi alfasha da ita yi ana yi ana yi saboda ita ibada lasiya ma sallah kana yin ta kana kula da ita baka san ba lokacin da zuciyarka take canza baka san ba lokacin da imani yake da suwa wato a cikin zuciyarka aka cika kwana 40 bai zo ba saboda ya bar waccan magana hali ya tsaki sai ta je ta nemo shi wani ya dai lahiya ina alƙawalin mu ka zo mana yace la haula subhanallah ba wannan magana ya fasa idan kaga miye yasa shi har yake nihin yake da buƙatar ya je ya aikata aikin asha aikin alfasha shine rishin tsaida sallah akan lokaci amma matukar kana tsidawa to zaka ga imaninka yana sakewa saboda shi imani yana raguwa yana karuwa annabi sallallahu alaihi wasallam yace yazidu bi ziyadati al-amal wa yanqusu bi nuqsanihi imani yana karuwa da ƙarin aiki duk lokacin da kake aikata ayyuka na ibada kana ƙara aiki to lokacin da imani yake ƙara karuwa a cikin zuciyarka duk lokacin da ka nisanci ayyuka na ibada lasiya ma abin da ya shafi sallah to lokacin da kuma imani ya zamanto wato yana huta daga abin da ya shafi wato zuciyarka haka yana daga cikin sallah falalatta annabi sallallahu alaihi wa sallam cikin hadisi yake cewa an hane ni in kashe dukkan mutumin da yake yin sallah shi yasa Allah subhanahu wataala cikin alqur'ani yake cewa fa in tabu wa aqama as-salata wa atau az-zakata fa khallu sabilahum game da abin da ya shafi mushrikai wanda aka kama ga suna an kama su ko kuma mushrikai ne to yau sun tuba sai aka ce mi wa aqamus salata suka tsida sallah wa atawuz zakata suka bada zakka Allah yace fa khallu sabilahum wato ku bar musu hanyar su yanzu sun shigo sun dawo abin da ya shafi su ma musulmi ne ƴan uwansu ƴan uwanmu dan haka duk mutumin da yake sallah baka zo baka ce zakka yake shi ko ka kashe shi musulmi ne shi kuma musulmi bayya yakin musulmi shi yasa irin ta'addanci da mutane irin a ce boko haram ko wasu ƴan ta'adda da suke aikatawa kaga mutum wai ya je masallaci ya dana bam ya kashe wanda suke masallaci kasa wannan ba kiran musulunci bai kaga wannan ba sha'anin musulunci bane ba da'awa ce ta musulunci ba musulunci baya kashe mutumin da yake yin sallah dukkan mutumin da ya kasance yana yin sallah to jinin shi ya zamanto wato haramun ne a zamanto an ta kashe wato abin da ya shafi jinin shi to wannan duka yana nuna wato abin da ya shafi falalar sallah yana daga cikin falalar sallah malamai suka ce duk lokacin da ka shiga cikin wani kunci ka shiga cikin damuwa yi arwalla ka zo kai nafila yi arwalla ka zo ka kabarta sallah saboda ya kasance annabi sallallahu alaihi wa sallama duk lokacin da sha'anin musulunci ya shiga cikin wani rudu annabi sallallahu alaihi wa sallam sai ya ce ma bilal arihna biha aqimus sala ya bilal ka sanyayye da mu da zakatanmu da abin da ya shafi sallah a tashi aje ayi sallah saboda mine saboda a samu sauki a cikin wannan wato lamari annabi sallallahu alaihi wa sallama dan ya ƙara nuna mana abin da ya shafi falalar wannan sallah Nabi sallallahu alaihi wasallam cikin hadisi yake cewa waju'ilat qurratu aini fi salah wato an sanya abinda ido na zai gani idan aka ce qurratu ain abinda wato idan ka ganshi wato zaka yi farin ciki idan ka zai yi haske kai farin ciki kana jin dadi da ganin wannan abu to Nabi sallallahu alaihi wasallam shi jin dadin shi kawai a ce yau ana yin sallah jin dadin shi ya zaman to kawai ana yin sallah shi yasa zaka gani cikin al'umma akwai wanda zaka gani shi kullun rayuwar shi ta ta'allaku da masallaci da masallaci irin wannan sakayya da ubangiji ya musu shine a gobara na tashin alqiyama annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa akwai wasu dangi nau'i na mutane guda bakwai wanda Allah subhanahu wataala zai sanya su a inuwa al'arshi a ranar tashin alqiyama radda babu wata inuwa sai wannan inuwa daga ciki yace wa rajulun qalbuhu mu'alliqun bil masajid aw kama qala yace da mutumin da zuciyar shi kawai ta rataye ta ta'allaku da masallaci ina za ka masallaci sallah yake so kawai ya zo ya gyara masallaci ya zo an yi kiran sallah ya zo an yi sallah ya koma Allah Allah yake lokacin sallah ya zo ayi sallah to kaga wannan yana nuna mene falalar sallah da abinda sallah ta takaita da shi wato na abinda ya shahi wato mizarta sanan malamai suka ce hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam yace wannan sallah wani abu ne wanda yake haske ga bawa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa dukkan mutumin da ya kiyaye sallah yace kanat lahu nurun wannan sallah za ta kasance mishi haske wa burhanu za ta kasance mishi hujja yace wa najatun za ta kasance mishi tsira a gobara na tashin alqiyama duk wanda ya kiyaye sallah wannan ababe guda uku sai ya zamanto ya same su ka samu haske hasken da zata haskaka maka gobanka ta ranar tashin alqiyama zata kasance maka hujja zata kasance maka tsira a gobara na tashin alqiyama sabanin wanda bai kiyaye sallah ba dukkan mutumin da bai kiyaye sallah ba annabi sallallahu alaihi wasallam yace lam takullahu nur wannan sallah ba zata kasance mishi ba haske shi yasa a ranar tashin alqiyama lokacin da zaka gani musulmi da munafukai zaka ji munafukai suna ce ma musulmi unzuruna naqtabis min nurikum da Allah ku tsaya ku dan saurara mana mu zo mu dan tsankwaci daga hasken ku saboda gashi nan da warko suna da haske sai zamanto hasken nasu ya kare kuma da shi ne zai maka shiriye zuwa tsallaka sirati shi yasa tsallaka sirati zaka gani wani yazo shat ya wuce wani yazo a hankali wani da gudu wani kaza to duk wanda su munafukai idan suka zo hasken su ya kare su ringa ce ma mummunai ku tsaya da Allah mu dan tsokana daga hasken ku a lokacin zan su ce musu ilarju'u wara'akum faltamisu nura ku juya baya ai a duniya ne ake neman hasken a lokacin da kake yin sallah kake kula da ita shi sa annabi yace wa man lam yuhafiz 'alayha dukkan mutumin da bai kiyaye ta ballam ta kullahu nur wannan sallah ba za ta kasance mishi haske ba wala burhan ba za ta kasance mishi hujja ba wala najatan yawm al-qiyama haka ba za ta kasance mishi tsira a gobara na tashin al-qiyama kai ba kadai ba nan annabi sallallahu alaihi wasallam yace a ranar qiyama za a tada ka wa kana yawm al-qiyama ma'a fir'auna wa qaruna wa hamana wa ubayy bin kalab wato ranar tashin al-qiyama kai kana nan ka rayu kana jin labarin fir'auna kana yi a irin wannan lokacin misali baka giyaye sallah to ranar kiyama za a tada ka daga fir'auna tare da su fir'auna za a tada ka kaga fir'auna shi ta'addancin shi karshe ma ta yi shine ana rabbukumul a'la ta ni ne ubangijin ku madaukaki kai yanzu wanda yazo yace shine Allah ka san karshen ta'addanci a rayuwa to kai kuma anan ka rayu da mun cikin wahala a wannan kasa ta yamma da tadi ka rayu a nan kana gogurmaya ta abincinka baka kiyaye wannan sallah ba gobara ta shi alƙiyama za ta daka da su fir'auna haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce baka more ma ba duniya ka je ka hadu da su za a hada ka da su hamana za a hada ka da su karuna ka karuna in shi yasa dukkan mutumin da ya zamanto malamai suke cewa idan ya zamanto wani harkan mulki ta hana ka yin sallah to wannan zakka tashi ne tare da suwar tare da fir'auna idan ya zamanto a kai ba kai bane shugaban kai kana mataki na ƙasa wani sakatare ne ko kuma wani wato kai mataki ne na ƙasa a wani biro ya hana ka shagulgula ya hana ka kai sallah to za ka da ka da sahabana idan kuma ya zamanto a kasuwa ce cuwa-cuwa ce arziki ne dukiya ce Allah ya yarwata maka ka gani kai bakka da lokaci ma ka tsaya kai sallah to za ta da kadawa da karuna saboda in dukiya ce baka kai ba ta karuna saboda karuna shi dukiyar da shi wada karuna fa musulmi ne da yana daga cikin mutanen Musa annabi Musa alaihi salatu wassalam Allah yake cewa inna karuna kana min qaumi Musa fa baga alaihi yace a roka mishi Allah shi so yake Allah ya bashi dukiya haka kake so eh shikenan aka roki Allah ya bashi dukiya aka bashi arziki arziki na huta hankali ta yanda wai mangaza shi kireluwan mangaza shi kattai majiya karhi mutum 40 ma ba za su iya daga ta ba in sun daga ta sai da kyal ko wannan kireluwa ne kireluwa ne na mangaza kadai banda arjalli kid banda wasu kadarori daban da aka bashi wannan duki aka ce kai kaza da kaza da kaza yace a wannan dukiya inna ma utituhu ala ilmin indi ce wannan dukiya saboda sanin economy ta ce na same ta ba wani addu'a bace ba wani a iya yanda na iya jeran su ce to in dai dukiya ta hana ka a ranar tashi alƙawa za ta daka da kai da su karuna to duk abin da gwalgwadan wato abin da ya hana ka yin sallah gwalgwadan wato an yi wani tantiri a baya wanda yake da irin aikin da ka kasance kana aikata Allah subhanahu wataala ya kare to ala kulli hal lokaci ya gabatar ala kulli hal abin da ya shahi wato sallah dole ne ya zamanto bawa yayi matukar ya kula da ita zama ga hadisi da yawa hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam yana ce mana daga an ce buniyal islamu ala khamsin shahadati an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah sai a ce bi wa iqamis sala da tsaye da sallah dole sai ka tsaye da sallah yani ne tsaye da sallah kuma shine abu guda biyu abu na farko yin ta akan lokaci abu na farko kenan yin ta akan lokaci saboda sallah ba a yin ta sai akan lokacin ta ba abin nan sallah in kai bin nan sallah ba ta yi ba asuba sai alfajir ya keto kana jin barci ka gani alfajir din ya kike tawwa kai kai bilan shan nui ka tashi kai kayan ka kai nafila amma ba kai ba sallah asuba sai alfajir ya keto kuma tana da ƙarshe azhar kuma bayan zawali la azhar lokacin ta kaza magariba din rana ta wa isha ma kaza to wannan lokaci kenan da kuma yaya iqamis sala sai da sallah yin ta akan karantarwa annabi sallallahu alaihi wasallam akwai sallar da wallahi ko shekara 1000 kai kana yin ta Allah bai karba wai ba wannan ka ce wane faɗi ko wane faɗi annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wani cikin sahabbai yazo ya shigo masallaci ya bubbuga sallah wai assalamu alaikum yazo ya ce assalamu alaikum ya rasulullah annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa alaikum salam irji fa salli fa innaka lam tusalli annabi ya ce ko ma kai sallah saboda kai wallahi ba kai sallah ba irin wannan sallah ta azo abubbuga a tashi yana daga cikin abinda mutun sai kai mu tunani na farko kai kana munajati da ubangiji lokacin da kace alhamdulillahi rabbil alamin ubangiji zai ce hamdani abdi bawana ya yabe ni ya jinjina mini arrahmanir rahim asna alayya abdi kai yanzu kana fadin wannan Allah yana mai doma kana fadi Allah yana mai doma ka da a ce lokacin da kake jin wannan kana halarto irin wannan abu wallahi da sallar da zakai shi sa magabata zaka gani wani kaushi da samu illa aka tambaye yaya za a yi a cire shi yace ba a cire mishi kafa ba matar shi tace ku bari sai ya kabar ta sallah ku zo ku cire kawai sai ya kabar ta sallah ku zo ku cire kawai yanda hankalin shi ya hudda shi kwata kwata da ubangiji yake munajati haka kwa yazo ya kabar ta sallah ya kabar ta sallah suka zo suka cire bai yi ba shi urin da an cire kawai shi wani irin tunani ne kakai kake alaka da ubangiji akwai irin tunanin sabanin haka nan shine ka kabar ta sallah kai kuma tunanin ka yauta daga masallaci sai ka rasa aina kake akwai wanda za a kabar ta sallah a bar shi a tsaye ana ta rukuya ana ta Allahu akbar shi hankalin shi bai nan wani yana ba mu labari hankalin shi bai nan yaje Niyame yana ta talla yana sai da biskiti yana ta an sai biskiti yayi kaza biskiti mai waye yana kai wannan ne ya sha wahala dan ka san abin ya wannan in shi zawa kai za a yi sallar juba an kabar ta sallah ce a sai biskiti
yace a sai biskiti sai Allah wa kuwa rawa to kalli irin yanda tunanin shi ya tayi can to lokacin da kake munajati da Ubangiji in hatukar kana yi amma mu yanzu zaka gani ana sallah tin naka zai cije kai ka zabura saboda hankalin naka baina baina ne to Allah subhanahu wataala ya datar da mu wannan ibada muna roƙo Allah subhanahu wataala ya sa mu kiyaye ta Allah subhanahu wataala ya ba mu ikon mu gyara sallolin mu gabaki da fatan mu shine mu zamanto mun gyara shi kuskure kowa yana afkashi annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa kullu bun adam khata wa khairul khata'in at-tawwabun yace dukkan dan adam mai kuskure ne yayyen mai kuskure shine mai tuba mai gyarawa kenan wannan ibada da zan mu gani cikin wannan littafin irin kusakurai na abin da ya shayi sallah dan mimi dan mu gyara mu zamanto mun gudu tare mun tsira tare a gobara na tashi alkiyama sannan muna roƙon Allah subhanahu wataala wannan karatu da zan mu Allah subhanahu wataala ya share ka mu gabaki ɗayan mu a cikin lada wanda suka gina wannan wuri wannan masallaci Allah subhanahu wataala ya kai musu lada da babban abu shine dama ya zamanto kai sadaka mai gudana sadakatul jariya ita ce kai waqafin masallaci wanda za a zo ana yin sallah ana karatun alqur'ani ana karatuttuka to wannan abu shine zai iske ka har gobe har kana cikin kabarinka wannan aiki yana iske ka babu aikin da zai iske bawa idan ya mutu sai ɗayan abu guda uku inji annabi sallallahu alaihi wasallam yau aka ce ka mutu babu ababen da zasu iske ka sai ɗayan abubuwa guda uku annabi yace ilmun yantafau bihi kai ne ka bar wani ilimi ake amfani da shi ko kuma a waladun salihun yad'ula kai ne ka ahida wanda yake managarci yana ma adda Allah ji kan mahaifina Allah kaza Allah kaza to wannan yana iske ka a ko kuma sadakatun jariya ko kuma kai sadaka mai gudana kai ne kai wani waqafi kace wannan abin ka wanzar da shi fi sabilillahi misali masallaci a ringa bauta Allah ana ibada hakka mutu wannan lada yana kai maka matukar wannan wajen ana ci gaba da wannan aiki kai ne ka gina makaranta ake karatu kai ne ka sayi alqur'ani ka kama masallaci kai ne ka sayi litafi ka kama masallaci wannan abu duk kankan annabi sallallahu alaihi wasallam yace la tahqiranna min al-ma'ruf shay'a kada ya zamanto kai ruwai kace a wannan abu dan karami ne zan bada wannan abu karami ne a'a baka san ba Allah Allah ya karbi wannan karamin abin da ka bada fiye da abin babba wanda ka bada to muna roƙon Allah subhanahu wataala ya ba mu ikon yin wannan karatu kuma ya share ka mu gabaki daya a cikin lada abin da muka fadi daidai Allah subhanahu wataala ya ba mu ladan gaba daya kuskure kuma Allah subhanahu wataala ya gafarta mana ya shaye shi daga cikin zakatun mu Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين